Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 6 ga watan Maris shekarar 2020. Dr. SLC tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To binta ana sa ran a yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump zai rataba hannu a kudirin dokar fitar da kudi dala biliyan 8 da miliyan 300 domin ayyukan gaggawa na yaki da cutar coronavirus. Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce akalla mutane 27 suka mutu, wasu kimanin 12 kuma suka sami raunuka sa'adda wasu 'yan bindiga suka bude wuta a wajen wani taro a Kabul. Kafafen yaɗa labaran kasar Tunisia sun ruwaito cewa wani dan kunar bakin wake a kan babur ya tada wani bam a kusa da ofishin jakadancin Amurka a Tunis.
Kanan labaran kenan. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa an samu bullar wata cuta da ta danganci matsalar numfashi da kakin jini a wani yanki na jihar Agadez a jamhuriyar Niger.
Wannan labarin da muka ji shi ma ba mu yi wata ba cikin daren nan ma na kirayi medicine chef na gunduma ciro wanda ke cikin zone din shi ne yake da wannan wuri tace su diba su gani su tafi.
A Najeriya kuma headquarter rundunar soji ta yi karin haske kan harin ta'addancin da kungiyar Boko Haram suka kai a garin Dambowa.
Irin wannan yanzu ina gaya musu ɗan ta'adda duwayen su iri da suke fitowa da su sun kare don an riga an gane.
Sannan muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Amma yanzu ga Murtala da cikakkun labarin duniya.
Ana sa ran a yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump zai rataba hannu a kudirin dokar fitar da kudi dala biliyan 8 da miliyan 300 domin ayyukan gaggawa na yaki da cutar coronavirus ta COVID-19 ciki har da kudaden samar da rigakafin cutar. Kudirin dokar ya biyo ne ta majalisar dattawa da ta wakilai waɗanda duka suka amince da shi. Shugaban kwamitin kasafin kudi na majalisar dattawa Richard Shelby ya ce a yanayi irin wannan ya yi amanna cewa ba wani kudi wato ba wani adadin kudi da za a ce ya yi yawa a sha'anin kare Amurkawa. Sakataren kiwon lafiyar al'umma na Amurka ya faɗa a jiya Alhamis cewa na'urorin gwaje-gwajen cutar kimanin miliyan 1 za su isa a ɗakunan binciken Amurka ya zuwa ƙarshen mako. Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce akalla mutane 27 suka mutu, wasu kimanin 12 kuma suka sami raunuka sa'adda wasu 'yan bindiga suka bude wuta a wajen wani taro a Kabul wanda ya sami halartar manyan 'yan siyasa daga bangaren adawa. Shaidun gani da ido sun ce an soma harbin ne sa'adda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Karim Khalili yake gabatar da jawabinsa a taron wanda aka gudanar a babban birnin ƙasar ta Afghanistan wanda aka shirya domin tunawa da mutuwar wani shahararren ɗan siyasa ɗan Shi'a marasa rinjaye. An nuna taron ne kai tsaye a tashar talabijin ta ƙasar. An kuma ga Khalili tare da wasu suna gudun neman maɓoya. Ba wanda ya ɗauki alhakin kai harin yayin da kungiyar Taliban ta yi gaggawar bayyana cewa ba ta da hannu a wannan harin. Wata kungiya mai suna ISKP da ke ƙarƙashin kungiyar IS ta ɗauki nauyin kai wasu hare-hare a can baya a kan tarukan 'yan Shi'a da wasu wuraren ibada a Afghanistan. Kafafen yaɗa labaran ƙasar Tunisia sun ruwaito cewa wani ɗan kunar bakin wake a kan babur ya tada wani bam a kusa da ofishin jakadancin Amurka a Tunis, babban birnin ƙasar ta Tunisia. Gidan rediyon Mosaic mai zaman kansa ya ce fashewar ta raunata jami'an 'yan sanda 5 a yau Juma'a, sai dai ba iya tantance sahihancin rahoton ba kai tsaye. 'Yan sandan sun killace yankin da fashewar ta auku wacce ke cike da karkice. Ana kuma iya hangen tutar ƙasar Amurka tana kaɗawa a hotunan talabijin. Ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin addini sun yi ta auna ƙasar ta Tunisia da hare-hare inda suka kashe mutane da dama.
Kafin mu kawo maku sauran labaran da muke ɗauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Kamar yadda muka gabatar da farko, an samu ɓullar wata cuta da ta danganci matsalar numfashi da kakin jini a wani yanki na jihar Agadez a jamhuriyar Niger.
A cewar mataimakin daraktan hukumar kiwon lafiya na jihar Agadez Isufu Yadidi, samun labarin wannan lamari ke da wuya suka tura jami'an kiwon lafiya a can garin na Tabalat.
Wannan labarin da muka ji shi ma ba mu yi wata ba cikin daren nan ma na kirayi medicine chef na gunduma ciro wanda ke cikin zone din shi ne yake da wannan wuri tace su diba su gani su tafi. su jibo su gani menene dabar su bai rufe wannan labarin kaga haka nan din ne in kuma haka nan din ne kaman menene kaman su bincika su gani kaman menene wannan dalilin muka tura ekip sun tai su gani su ga wurin su ga kakani ake ciki menene su yi bincike mai zurfi su gani mana matsala ne
kasancewar halin da duniya ke ciki a yanzu game da cutar coronavirus da ya tada hankulan mutane hankulan jama'a ya tashi sosai
kiran da zamu suka aje su kwantar da hankalin su saboda sabon wuri ne aka bude na turin zinariya kuma kun san yadda ake tuna zinariya a nan mutane suna amfani da magunguna iri-iri wanda suke ba masu kawo ciwo da yawa bisa lahiyar dan adam kuma mutanen da ke amfani da wannan ba su kare kansu tunda mun je wurare da yawa inda suke wannan aikin mun ga yadda suke kaman ba su da wani abin da yake kare su haka nan suke amfani da magungunan tana yawa ko cikin magungunan ne wani magani ya shiga cikin su yake musu wannan ko kuma wani ciwo ne ba a sani ba yanzu dai sai ekip din sun je sun gani sun dawo sun kawo mana rahoto zamu gani menene amma baya da wani insha Allah za a yi ciwo kan shi kuma menene in Allah ya yarda al'umma ta kwantar da hankalinta su ma yanzu hospital mun kiraye su mun ce su ji ba su gani a yi bincike a gani menene kamar yake iya zama dalilin wannan ciwo
Malam Gumur wani daga wajen ginin zinarin ya shaida yadda wani ya rasa ran shi
akwai wani wanda ya kone shi a cikin daki haka a kulle kan su mutane sun samu zinarin su shi da abokan shi sai shi cikaki ya fara kone shi da kanshi ya auna shi can ko ya gaya musu kilo nawa ne ko gram nawa ne to daga can wannan wuri babu iska wanda zai dauki wannan hayaki kuwa sai ya shaki wannan hayaki ya zama mashi wani sababi ne sai da yayi ciwo daga wannan ciwo shikenan sai ya rasu wallah
su ma wasu masu tono zinariyar sun tabbatar da cewar matsalar laifin mutane ne
Ahmad laifin mutane ne wanda suke tahiya suna yin su abubuwa da kansu gwamnati yana yin bakin kokarin shi ya ga ya hana kai wannan minoni da ake tadawa suna cuta ma al'umma
Kudrama wannan hayakin ma shi ma na kawo shi to wannan tunda ga su ne wanda gashi mutun kana wurin shi ma baka ishi ta shi da nan ma za ke sai a hankali zai kasa wani abu kare hu wannan abun kanci sauran su dai wannan shi ne ko wannan da mutane da yawa nan gasu din yana samun su matsala wannan gasu din hiyakin wannan
yanzu haka dai hukumomin kiwon lafiya na jihar Agada sun dukufa ka'in da na'in dan gano musabbabin ita wannan cuta Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
to a gaida Tamara Abari daga birnin Agada yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu
to ministocin harkokin waje na kasashen kungiyar tarayyar turai da ke taro a kan sirkicin Syria a Zagreb a yau juma'a sun ci gaba da yin marhabin da yarjejeniyar tsageta wuta ta kasashen Russia da Turkiya ministan harkokin wajen Estonia Amos Rensalu ya ce wannan zai bada damar mai da hankali ga fadada ayyukan jin kai a yankin wasu kasashen kungiyar ta tarayyar turai a karkashin jagorancin kasar Netherlands sun yi kiran da ayyana dokar hana zirga-zirgan jiragen sama a Italy domin hana dakarun gwamnati da Rasha ke marawa baya kai harin ba mamaye ga farar hula to sai dai kungiyar mai membobin kasashe 27 ba ta da karfin ikon sanya dokar hana shawagin jiragen sama yayin da kuma jami'ai daban-daban suke nuna ta baba akan yiwuwar hakan duk da fafutukar da ake yi ta kare yancin mata a fadin duniya masu gwagwarmaya na ci gaba da cewa ci gaban da ake samu kalilan ne majalisar dinkin duniya ta ce ana ci gaba da tauye yancin mata da bautar da su yayin da kuma suke ci gaba da fuskantar nau'o'i daban-daban na cin zarafi a fadin duniya
Human rights will never be realized without the human rights of women. Yet in this year in which we mark the 25th anniversary
Babban Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yace ba za a taba cimma nasarar kare haƙƙin bil'adama ba tare da kare ƴancin mata ba yanzu haka da muke bikin ranar ƴancin mata ta 25 da kafa yarjejeniyar aiki domin kare ƴancin mata ta Beijing ana samun koma baya a yaƙi da danne haƙƙin mata da yawaitar kashe su da kuma kai hari ga masu fafutukar kare matan da ma ci gaba da wanzuwar dokokin da ke nuna musu bambanci a shekara ta 1995 kasashe 189 sun amince da shirin na yin aiki tare da Beijing domin shata ta farkin samar da tsaro da kuma bunƙasar tattalin arzikin mata.
To Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kuma, hedkwatar rundunar soji ta yi ƙarin haske kan harin ta'addancin da ƙungiyar Boko Haram suka kai a garin Dambuwa, inda ta ce sun samu nasarar kashe 'yan Boko Haram 19. Wakilin muryar Amurka a Abuja, Hassan Maina Kaina, ya aiko mana ƙarin bayani.
Rundunar sojojin Najeriya ta ce irin ragargaza da ta yi wa 'yan ta'addan Boko Haram da suka yi yunkurin kai hari a babban sansanin sojojin da ake kira Super Camp da ke garin Dambuwa a jihar Borno. Na ɗaya daga cikin manyan nasarorin da ta cimma a yaƙi da 'yan ta'adda cikin wannan shekara. Kanar Aminu Iliyasu da ke magana da yawun sashin aikace-aikace na hedkwatar sojojin Najeriya ya ce mayakan na Boko Haram waɗanda suka yi wa sansanin sojojin tsinke ta ɓangarori guda huɗu a cikin motocin da ke ɗauke da manyan bindigogi suna ta harbe-harbe. Jajirtattun sojojin Najeriya sun nuna musu cewar ruwa fa ba su an kwando ba ne, domin a fafatawar na sama da sa'a ɗaya sojojin sun halaka sama da 'yan Boko Haram 19 nan take, sannan aka kuma ƙwato waɗannan motocin yaƙi na 'yan ta'addan da bindigogi ƙilar AK-47 da ma ƙarin wasu manyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma roka-roka. Kanar Amin Iliyasu ya ce abin bakin ciki shi ne a ɓangaren sojojin uku sun rasa rayukansu, yayin da ƙarin wasu huɗu kuma suka samu raunuka, amma suna samun sauƙi a asibitin sojoji inda ake musu jinya a halin yanzu. Nasarar dai da sojojin Najeriya suka samu a baya-bayan nan a garin na Dambuwa, in ji masanin tsaro Manjo Bashir Galma mai ritaya, wannan babban abin a yaba ne.
Irin wannan yanzu ina gaya musu 'yan ta'adda duwayensu iri-iri da suke fitowa da su sun kare don an riga an gane a gani na kenan fa, domin wannan akwai abu biyu shi ana jira irin wannan yanzu ana jira su ba a yi sake ba, da kuma kila abunan da mukan dinga gina ma masu taimaka ma wato farin kaya ko kuma waɗansu dai wanda suke nan taimaka a bada labari information kafin wannan abun ya zo, to kila ɗaya daga cikin biyun nan ko biyun nan gaba ɗaya duk sun yi aiki, dama ana jira su zo ne duk irin wannan, saboda haka wannan ya kamata mutane su ma su yaba ba ko lokaci a dinga cewa ba kokata ba ba kokata ba, to kaga irin in ana kokari tuna haka to kaga sai kara ma su sojojin Najeriya irin karfin gwiwa kara kofata akan abu da suke yi su sanar wayannan abubuwa da ke Borno.
Baya ga yankunan arewaci da kuma tsakiyar jihar Borno, yankin kudancin ma nan ma na fuskantar barazana daga 'yan ta'addan. Brigadier General Mahmud Gumel shi ne kwamandan brigade na 24 da ke kudancin jihar ta Borno mai da kwata a garin Goza.
Wannan wurin sunan shi Warabi, ƙauyen Warabi.
Kamar a baya ko wani fafata ne mai ƙarfi da faru ana?
An yi fafatawa mai yawa ibin kafin a ƙwato wajen daga hannunsu, kuma tun daga wannan lokacin sukan yi ƙoƙarin su sake zuwa duk da cewar fararen kayan da suke wurin sun koma inda aka ba su wuri a IDP camp, amma sukan kokarin su kawo hari inda sojojinmu suke suna tsare wannan wurin, amma koyaushe ana samun nasara akan su, ba su samun nasara akan karbar wurin.
A baba na 'yan Boko Haram suna ta yin kulun ganin cewa sun kara fafado da karfinsu, da kuke akan wannan
duk wani abun da muke mai yiwuwa muna yi, kuma a wannan brigade din mu kan muna ikirari da kuma tunkaho da cewa ba su taba karbar wani wuri a hannunmu wanda ya zama nasu ba tun da na zo ne wurin nan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan na cewa 10:14 na safiya. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Bayan da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya lashe babban zaben sharar fage da ake kira Super Tuesday, hankulan 'yan Republican suka koma kansa, musamman ma shugaba Donald Trump wanda ya fara caccakarsa. Yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan a wannan mako. Sunana Mahmud Lalu. To akwai alamu da dama da ke nuna cewa da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, shugaba Donald Trump zai kara a zaben shugaban kasa da za a yi a watan Nuwambar bana. Biden dai shi ya lashe mafi aksarin jihohi 14 da aka gudanar da zaben da ake wa lakabi da Super Tuesday. Lamarin da ya bashi akasarin wakilan da za su tsamo dan takarar da zai kara da shugaba Trump.
Make no mistake about it. This campaign will send Donald Trump packing.
Biden kenan bayan da ya lashe zaben yake cewa kada ku ji wata-wata. Wannan gangamin yaki namu zai fatattaki Donald Trump daga mukaminsa. To sai dai ba wai shugaba Trump ya nade hannayensa yana kallon abubuwan da ke wakana bane. Domin yayi ta shiga shafinsa na Twitter yana tsokaci kan al'amuran da ke faruwa. Inda yake cewa Biden ya samu damar dawowa bayan da Pete Buttigieg da Amy Klobuchar suka janye takararsu suka mara mai baya. Inda ya kuma kira Elizabeth Warren a matsayin mai son kai da hana ruwa gudu. Domin tun da farko ta ki amincewa ta janyewa Bernie Sanders.
If Elizabeth Warren would have done what she probably should have done from their point of view.
Ce da ce Elizabeth Warren ta yi abin da ya kamata, da Sanders ya ci. Ko ba haka ba, da ya lashe jihohi da dama ciki har da Massachusetts, mai yiwuwa ma har da Texas da kuma Minnesota.
Including Massachusetts, probably Texas, definitely Minnesota.
A daidai alamin Senator Warren ta kawo ƙarshen yakin neman tikitin tsayawa jam'iyyar Democrat takarar shugaban ƙasa. Kwana biyu bayan kammala zaben, wasu da yana ganin waɗannan kalamai na Trump na nuna wa magoya bayan Sanders cewa an kware shi ne a kakaice, lamarin da ake ganin dabara ce yake amfani da ita domin rarraba kawunan 'yan Democrat. Thomas Schwartz mai fashin baki ne daga jami'ar Vanderbilt da ke jihar Tennessee a nan Amurka.
The Trump campaign will stoke that grievance because I think it hopes not that Bernie Sanders supporters necessarily will vote.
Yace gangamin yakin neman zaben na Trump zai ci gaba da dasa wannan rudani a tsakanin su. Ba wai lalle dan su zabi Trump ba. A ko dan su zauna a gida su ki fita zabi. Kuma ko ta yaya aka samu wanda suka ki fita kada kuriya a bangaren 'yan Democrat. Hakan riba ce ga Trump.
The enthusiasm of Democrats to vote against President Trump is a net gain for them.
To makaman da Republicans suke so su yi amfani da su biyu ne, wato idan ɗaya daga cikin Sanders ko Biden suka zamanto za su kara da Trump. Na farko idan Sanders ne zai kara da shugaba Trump, za su yi amfani da dabarun nuna illolin da ke tattare da tsarin mulkin gurguzu da Sanders ke ɗabbakawa. Sannan na biyu idan Biden ne, lamarin zai kasance daban ne. Kamar yadda David Barker na Jami'ar American University ke cewa.
Whereas if Biden is the nominee, it's going to be significantly more personal.
Yace idan kuma Biden ne, sukan za ta zamanto abu ne na jika. Kuma abin da za su fi mai da hankali a kai shi ne batun cin hanci da rashawa da ake alakanta Biden da shi kan Ukraine. Da kuma batun cewa Biden ba shi da kaifin basira.
Perceived lack of mental acuity.
To kuma wane ne dai zai zamanto abokin hamayya? Akwai alamu da ke nuna cewa shugaban na Amurka zai ci gaba da amfani da dabarar rarraba kawunan 'yan Democrat ɗin. Lara Brown, malama ce a fannin kimiyyar siyasa a Jami'ar George Washington.
Trump's incentive is to have
dabarar da Trump yake so ya amfani da ita ce ya haifar da rudani a tsakanin 'yan jam'iyyar ta Democrat. Muddin ana samun rigingimu a tsakanin su, hakan za ta zama riba a gare shi.
The more chaos, the more division, the more it redounds to his benefit.
To kamar yadda masu lura da al'amura ke faɗi, Trump ya gwammace ne ya kara da Sanders a zaben na Nuwamba, wanda ke ikirarin shi ɗan Democrat ne mai ra'ayin gurguzu, fiye da Biden wanda ya samu ƙarin karɓuwa a yanzu. A kuma lokacin da hamshakin mai kuɗin nan Michael Bloomberg ya janye takararsa, ya alƙawarin ba da kuɗaɗensa ga gangamin yaƙin neman zaben Biden. Senator Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts ta kawo ƙarshen yakin neman tikitin tsayawa jam'iyyar Democrat takarar shugaban ƙasa ne, bayan da ta faɗi warwas a jihohi 14 da gudanar da manyan zaɓukan sharar fage da aka fi sani da Super Tuesday waɗanda aka yi a makon nan. Ita dai Warren ta sha kaye har a jiharta ta Massachusetts, lamarin da ya kai ga janyewarta daga takarar a jiya Alhamis. Ɗan gabanin zaɓen Senator Amy Klobuchar da Pete Buttigieg suka mara baya ga tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden, inda har ya samu ya lashe 10 daga cikin jihohi 14, lamarin da ya sa yawa Bernie Sanders wanda ya samu jihohi 4 fintinkau. Masu ware da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy Widakuswara da Aisha Tisley, sai kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mutara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Fatima Madalla a gaida Mahmud Lalo da wannan rahoto na duniyar Amurka. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cutanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji gangan jiki ya tsira.
Da Grace Alheri da Abdul Aziz Adli Toro. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Usman Shitu Mahuta, inda yace bullar cutar coronavirus a kasar Kamaru da Afirka ta Kudu da Senegal wani abin tashin hankali ne da fargaba ganin irin yadda cutar ke yaduwa kamar wutar daji. Da fatan Allah ya kamana karshen wannan cuta a duniya baki daya. Amin. Sakonmu na gaba sakon hadin gwiwa ne daga Ali Abdullahi Doran Baga tare da Usaini Abba Damban, inda suka ce bada tukuicin kuɗi ga wanda ya gano maboyar Abubakar Shekau ba shi bane mafita. Idan kasar Amurka tana son yi wa Najeriya gwadinta, kamata yayi ta taimaka wa kasar da kayan yaki na zamani don su sami damar murkushe kungiyoyi masu dauke da makamai a Najeriya baki daya. Sai sakon Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria, inda tace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. A yau ina kira ga ma'aikatan lafiyar kasashenmu na Afirka da su bi tsaye wajen wayar da kan al'umar hanyoyin da ake kamuwa da kuma hanyoyin da ake bi a kaucewa kamuwa da cutar coronavirus. Sai sakon Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba a jihar Kebbi, Najeriya, inda yace assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika matsalar bullar cutar coronavirus a kasar mu Najeriya, sai mahukuntan lafiya sun yi da gaske wajen dakile wannan cuta ganin cewa an riga an yi sake tun farko. Da fatan Allah ya kamana karshen wannan annoba. Amin. Sakonmu na karshe ya fito daga Babagana Alhaji Nuciya Wacakal, inda yace assalamu alaikum muryar Amurka. A yau na shigo wannan TV ne domin na jajantawa al'umar garuruwan Dafci da Dambuwa bisa kazamin harin ta'addanci da kungiyar Boko Haram ta kai musu, inda ta kashe sojoji da fararen hula. Allah ya ji kansu ya gafarta musu. To mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonninku.
Gaida Zara'u Fage da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu je ga takaitattun labarai, yanzu ga wani sako da muke ma.
Za mu fara tun daga manomi lokacin sharan gona da yadda zai amfani da magungunan feshin kashe haki da yadda za a yi huda da yadda za a yi yafin iri har ya zuwa lokacin da za a yi girbi.
Ku saurari shirin noma tushen arziki da yake zuwa muku a duk ranar Talata da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da kuma Chadi, karfe 3 da rabi agogon Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Idan akwai abinci ba maganar ruya, mu kawo noma arziki zaya-zagaya. Ta hanyar noma za mu ci da duniya Najeriya. Noman ka kai kaɗan ko ku dai a kungiya. Mu dogara da kanmu ba a rinka ba mu ba.
Kamar Salaya ya dawo da takaitattun labaran duniya.
ana sa ran a yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump zai rattaba hannu a kudirin dokar fitar da kudi dala biliyan 8 da miliyan 300 domin ayyukan gaggawa na yaki da cutar coronavirus ta COVID-19 ciki har da kudaden samar da rigakafin cutar. Kudirin dokar ya biyo ne ta majalisun dattawa da kuma ta wakilai wanda duk suka amince da wannan kudirin. Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce akalla mutane 27 ne suka mutu, wasu kimanin 12 kuma suka sami raunuka sa'ad da wasu yan bindiga suka bude wuta a wajen wani taro a Kabul wanda ya sami halartar manyan yan siyasa daga bangaren adawa. Shedun gani da ido sun ce an soma harbin ne sa'ad da tsohon mataimakin shugaban kasa Karim Khalili yake gabatar da jawabinsa a taron wanda aka gudanar a babban birnin kasar Afghanistan da kuma aka shirya shi domin tunawa da mutuwar shahararren dan siyasa na ƴan shi a marasa rinjaye. An kuma nuna taron ne kai tsaye a tashar talabijin ta kasar inda aka ga Khalili tare da wasu suna gudun neman maboya. Kafafen yaɗa labaran kasar Tunisia sun ruwaito cewa wani dan kunar bakin wake a kan babur ya tada wani bam a kusa da ofishin jakadancin Amurka a Tunis, babban birnin kasar ta Tunisia. Gidan rediyon Mosaic mai zaman kansa ya ce fashewar ta raunata jami'an 'yan sanda biyar a yau Juma'a, sai dai ba iya tantance sai hancin rahoton ba kai tsaye. Tuni da 'yan sanda suka killace yankin da fashewar ta auku wacce ke cike da karikice inda kuma ake iya hangen tutar kasar Amurka tana kadawa a bayan hotunan. Ministocin harkokin waje na kasashen kungiyar tarayyar Turai da ke taro a kan rikicin Siriya a Zagreb a yau Juma'a sun ci gaba da yin marhabin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kasashen Rasha da Turkiya. Ministan harkokin wajen Estonia Armas Reinsalu ya ce wannan zai bada damar mai da hankali ga faɗaɗa ayyukan jin kai a yankin. Wasu kasashen kungiyar ta tarayyar Turai a karkashin jagorancin kasar Netherlands sun yi kiran da ayyana dokar hana zirga-zirgar jiragen sama a Idlib domin hana dakarun gwamnatin Rasha wato da Rasha ke marawa baya kai harin mabambai ga farar hula. Duk da fafutukar da ake ta yi na kare 'yancin mata a faɗin duniya, masu gwagwarmaya na ci gaba da cewa ana ci gaba da samun wato ci gaban da ake samu kalilan ne. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ana ci gaba da tauye 'yancin mata da kuma bautar da su, yayin da kuma suke ci gaba da fuskantar nau'o'i daban-daban na cin zarafi. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ba yadda za a yi a cimma nasarar kare haƙƙin bil'adama ba tare da kare 'yancin mata ba, inda kuma ya bayyana bacin rai akan yadda ake ci gaba da samun danne haƙƙin mata da yawaitar kashe su da kuma kai hari ga masu fafutukar kare matan da ma ci gaba da wanzuwar dokokin da ke nuna bambanci ga matan.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Murtala Faruk Sangina da ya karanto labarai, da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yau Vasco Valarich, ni Binta Esiyaro ke cewa ku huta lafiya, sai Allah ya sake sada mu a cikin shirinmu na dare. Yanzu sai a dakaci shirin yau da gobe.